wa sahbihi wa man wala. A darasi na 31 a cikin karatun mu na Bidayatul Mujtahid na al-Imam Ibn Rushd rahmatullahi alayhi, muna cikin ahkamul haid wa nifas. Na'am, yau 8 ga wata na Sha'ban hijira ta 1440 wadda ta yi daidai da 14 ga watan 4 shekara ta 2019. Na'am. Al-mas'alatu thaniya ko?
Na'am. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Na'am.
Ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Na'am.
Amma ba fa yaqulu al-mu'allif rahimahullah.
Na'am, fa yaqulu al-mu'allif rahimahullah.
Al-mas'alatu
thaniya, mas'alatu biyu.
Ikhtalafu fi wati' al-ha'id.
Malamai al-fuqaha sun yi sabani a cikin wato saduwa da mace mai haila fi tuhuriha, a bayan a cikin tsarkinta.
Wa qabla al-iktisal.
Amma kafin ta yi wanka, ta yi haila, jini ya dauke ta ga tsarki, amma ba ta yi wanka ba. Mijinta ya sadu da ita a cikin wannan shine suratul mas'ala. Kun gane surar ko? Na'am. Saboda ai ahwal din thalatha ko? Al-ha'idhu fi haidiha. Tana cikin hailarta. Da kuma ta yi haila, ta yi tsarki, ba ta yi wanka ba. Na uku, ta yi haila, ta yi tsarki, ta ga tsarki, kuma ta yi wanka. To yanzu a hali na biyu din ake magana. Na'am.
Da Malikun wa Shafi'i wal jumhur.
Da Malik da Shafi'i da daukacin malamai
ila anna zalika la yajuz,
suka tafi akan cewa wannan bai halatta ba.
Hatta tagtasil,
har sai ta yi wanka.
Wa dhahaba Abu Hanifa wa ashabuhu.
Abu Hanifa da sahabbansa da malaman madhhabansa suka tafi, suka ce wannan ya halatta.
Idan tahurat,
idan tayi tsarki,
bi aksari mutli aksari amadil hayd,
kuma tsarkin nata ya zamanto ya kai zuwa ga mafi tsawon lokacin da ake haila.
Wa indahu asharatu ayyam,
shine kwana 10. Wato inda za ta ga tsarki kafin kwana 10, to wannan hukuncin bai haukanta ba, ba zai yi ba. Dole sai in ya zamanto hailarta ta yayin da ta ga tsarkin ta kai aktharul hayd, wanda aktharul hayd a wajensa kwana 10 ne. Na'am.
Wa dhahabal auza'i,
al-auza'i da Allah ma nura kudin ka dauko min al-ikhtiyar dinna na Hanafiya. Dan saboda yawanci nakalin malaman nakalin da akan yi wani lokaci ga mazhabar Hanafiya ba a yi musu adalci. Na'am, ano haka ne wannan, akan wannan sauran tafai ba sa kayyade kwana 10, gaskiya ne, amma wannan shine mazhabarsu, suna kayyadewa da kwana 10. Ba ala itlaq suka ce, dan abin da yake shahara cewar Hanafiya sun ce mace kafin ta yi wanka bayan ta yi tsarki za a iya saduwa da ita, ba sa wannan tafsili. Na'am.
Na'am. Wa dhahaba al-Auza'i ila annaha in kasarat farjaha bil ma'i jaza wad'uha.
Shi ku al-Imam al-Auza'i, Imam ahli Sham, ya tafiya zuwa ga cewa in dai ta wanke gabanta da ruwa to jaza wad'uha, saduwa da ita ya halatta. Ko ba ta yi wanka ba.
Ani kullu ha'id,
ina nufin dukkan mace mai haila da ta yi tsarki,
mata tahurat
yayin da ta yi tsarki.
Wabihi qala Abu Muhammad ibn Hazm,
da wannan ne Abu Muhammad ibn Hazm ya riko da shi, wato ya tafi akan mazhabar Auza'i. Na'am.
Wa sababu ikhtilafihim,
dalilin sabaninsu,
al-ihtimal alladhi fi qawlihi ta'ala,
wato daukan a fuska da take a cikin fadin Allah ta'ala.
Fa idza tataharna fa atuhunna min haythu amarakumullah,
to idan suka yi tsarki ku zo musu, ku zaike musu ta inda Allah ya umarce ku.
Al-Baqara.
Na'am, Al-Baqara.
Hal al-murad bihi at-tuhr alladhi huwa inqita'u da'u dam.
Abinda ake nufi fa idza tataharna din in suka yi tsarki, ana nufin tsarki da yake shine yankewar jinin haila.
Am at-tuhr bil ma,
ko ko yin tsarki da ruwa.
Kuma in kana at-tuhr bil ma,
to idan kuma tsarki ne da ruwa.
Hal al-murad bihi,
abinda ake nufi da shi shin
jasad,
wanke wato tsarkin dukkan jiki ne da wanka, ko ko tsarkin gaban kawai wajen haila.
Fa inna at-tuhra fi kalam al-arab,
domin tsarki a cikin zancen larabawa,
wa urfi ash-shar'
da kuma a cikin wato al'adar shari'a,
ismun mushtarak,
suna ne mushtarak.
Yuqalu ala hadhihi al-ma'ani thalatha,
ana fadan su akan dukkan wa'annan ma'anoni guda uku. Ko ba haka ba, ana ce ma tuhur yankewar haila, ana ce ma tuhur tsarki na wanke wajen najasa, ana ce ma tuhur tsarki na shari'a, tsarki na wanka. Na'am.
وقد رجح الجمهور مذهبهم
سو جمهور malamai sun ranja yadda madhabarsu
bi anna sighat at-tafa'ul
cewa sighat tafa'ul fa idha tatahharna tatahhur
انما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين
ana sakinta ne kawai abin da yake daga aikin al-mukallafin kaga ishtiqaqin ko
na'am
barista kaga ishtiqaqin yazo tatahhur kaga tatahharna daga me aka dauko shi daga tatahhur wannan tatahhur ta din ta tatahhur me take nufi dace ake ce mata ta'ul mutawa'a al-mutawa'a dole sai ka wato ta biye ta wato bi dole sai ka samu kan cewa wato ya bi umarnin wani saboda haka tatahhur baya zamantowa abu wanda yake kashin kansa dole sai idda iradatul fa'il shi sai suka ce baya kasancewa sai min fi'il mukallafina sai daga aikin su masu taklifi na'am
la ala ma yakunu min fi'li
rayi ba akan abin da yake kasancewa daga aikin wani su ba
fa yakunu qawluhu ta'ala
sai zamanto fadin Allah ta'ala
fa
idha tataharna
azhar fi ma'na al-ghusl bil ma
ya fi bayyana a cikin ma'anar yin wanka da ruwa
minhu fi tuhuri
gare shi daga tsarkin da yake da ma'anar yankewar jini
wal azhar
abinda ko yake shine mafi bayyana
yajibu al-masiru
wajibi ne a koma zuwa gare shi har sai dalili ya nuna akan sabaninsa domin shine al-zahir za ta tafi zuwa ga aiki da shi ba za a bar zahir ba sai da dalil shi zahir baya bukatar dalil kafin ka tafi da shi zuhur dinsa shine dalilin sa na'am
warajjaha abu hanifa madhhabahu
shi ko imam abu hanifa an-nu'man ya rinja yadda madhhabarsa
bi anna lafza yaf'alna
dojewa lafazin yaf'alna hatta yatuhurna
qawlihi ta'ala
a cikin fadin Allah ta'ala
hatta yatuhurna
hatta yatuhurna
huwa azhar fi tuhur alladhi huwa intiba'u damil hayd
ya fi bayyana akan wato tsarki wanda yake yanke na yankewar jinin haila
minhu fi tatahhuri bil ma
hatta daga tsarki wanda yake yin wanka da ruwa
wal mas'alatu kama tara muhtamala
ita ko wannan matsalar muhtamala tunda ay Allah cewa wala taqrabuhunna hatta yatuhurna to kaga wannan an sanya amad fa idha tataharna fa'tuhunna to sai shi yace tunda an ce hatta yatuhurna amadin haramcin har su tsarki ne to in ku suka riga suka ga tsarki shikenan inqita'ud dam shikenan ita hatta hukuncin ma qablaha yukhalifu ma ba'daha abinda yake gabanin ta haramun ne saboda haka abinda zai zamanto bayan ta sai ya zamanto halal domin shi halal shine ziddin haram to dan haka sai ya tafi akan wannan su kuma jumhur suka ce wannan shine wanda yake tabbatar da tsarkin nata amma kuma sai Allah ya ce fa idza tataharna fa'tuhunna ba za duk da yake sun za ku kusace su a wato halin kusancin ya kare amma kuma ba za ku kusace su ba sai kun cika sharadi sai Allah ya rataye sharadi a kansa wallahi ban san jawabin su ba wa nura sai dai muduba al-qadduri fathul qadir ba lokaci amma ka binciko mana jawabin hanafiya akan wannan akan maganar jumhur na'am wal mas'alatu kama tara ita wannan matsala kamar yadda kake gani muhtamala tana da fuska
wa yajibu ala man fahima min lamdi tuhuri fi qawlihi ta'ala hatta yatuhurna
wajibi ne ga duk wanda ya fahimci lafazin tsarki a cikin fadin Allah ta'ala har sai sun yi tsarki ya fahimci ma'ana guda daya daga cikin waɗannan ma'anoni na tsarki guda uku
an ya fahama dhalika al-ma'ana bi'ainihi
to kuma ya fahimci wannan ma'anar ita aininta
min qawlihi ta'ala
a wajen fadin Allah ta'ala fa idza tataharna
li'annahu mimma laysa yumkinu aw mimma ya'su an yajma'a fil aya bayna ma'anayni min hadhihi al-ma'ani mukhtalifayn
domin yana daga baya yuwa ko kuma abu ne mai wahala a hada a cikin aya guda daya tsakanin ma'anoni guda biyu daga cikin waɗannan ma'anoni na tsarki masu saba ma juna har zai zamanto an fahimci daga lafazin yatuhurna annaqa sarki yawa sarki daga haila wa yafhamu min lafzi tatahharna kuma a fahimci daga lafazin tatahharna al-ghusl bil ma wanka da ruwa
alama jarat bihi alatul malikiyin
abisa abinda al'adar malaman malikiya suka ta gudana akai
tijani bil malik
na wato yin hujja ga malik a cikin wannan to wato yana rusa hujjar malikiya da suke yi to amma in banda abin mu ci gaba dai mu ga zuwa karshe na'am
fa innahu laysa min alati al-arab
don baya daga cikin al'adar larabawa
an yaqulu
da su ce
la tu'di fulanan dirhama
kar ka ba ma wani dirhami
hatta yadkhula ad-dar
har sai ya shiga gida
fa idza dakhala al-masjida
amma idan ya shiga masallaci
fa atihi dirhaman
to ka ba shi dirhami
bal innama yaquluna
sai dai su ce
wa idza dakhala ad-dar
idan ya shiga gidan
fa atihi dirhaman
to ka ba shi dirhami
لأن الجملة الثانية
domin jumlar ta biyu
هي مؤكدة
لمفهوم الجملة الأولى mai karfafawa ce ga mafhumin jumlar farko kun gane raddin sa aiko Allah ya ce kada ku kusance su har sai sun yi tsarki to idan suka yi tsarki ku kusance su ta inda Allah ya umarce ku to kaga wannan idan suka yi tsarki karfafawa abinda mai ake fahimta daga kada ku kusance su har sai sun yi tsarki me mafhumin wannan me mafhumin kada ku kusance su har sai sun yi tsarki
ya halatta
in suka yi tsarki ku kusance su shine mafhumin sa ko kar ku kusance su sai sun yi tsarki to kenan in suka yi tsarki ku kusance su saboda haka da aka ce wannan shine mafhumul mukhalafa to da aka ce fa idza tatahharna fa'tuhunna kaga wannan jumlar a tayi ta'kidin al-mafhum ne in aka ce fa idza tatahharna ta sha bamban da ma'ana hatta ya tuhurna ana nufin in sun yi wanka ku sadu da su to sai ya zaman to kan cewa an yi amfani da lafazi daya a cikin aya daya amma da ma'ana guda biyu wanda yake larabawa ba sa haka to amma su kuma malikiya za su ce ai alhamlu ala ta'sis aula min alhamli ala ta'kid ka ce wannan jumlar fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah ta zo ta akkada mafhumin waccan ayar ne kaga kawai ta zo ta yi ta'kidi ne ka dauke ta a ce akan cewa ta zo ta assasa sabon hukunci aula bisa ka dauke ta akan ta'kid wannan kaida ce ta usul wanda su ma sun yadda da ita saboda shi alqur'ani littafi ne mai hikima ba zai zo ya karfafa ma'ana wanda yake za a iya fahimtar ta ba maimakon ya zo ya tabbatar da hukunci bayan ya tabbatar da hukunci wannan ma'anar ya karfafa ta ta wata fuska bi ma'ana ya sanya mata wani kaidi to shi ko ibn rushd abin da yake cewa kaga ba za ka ce ma mutum idan ka shiga gida in ka shiga wannan gida idan wani ya shiga gidan nan ka bashi dirhami sai kuma ka zo ka ce idan ya shiga masallaci ka bashi dirhami wannan ka ruda mutumin amma in kace masa kada kamar yanda ya fada yake cewa kada ka bashi dirhami har sai ya shiga gidan ma'ana ai idan ya shiga gidan ka bashi dirhami na'am fi buyutin adinallahu oho wannan dar da bait ma'ana su da addar ana nufin wato shi yawanci addar akwai buyut a cikin sa albait kuwa zai iya zamantowa kawai daki ne amma addar gida shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kitwa khairu dur duri ansar dangin da yafi kowanne alheri shine gidajen mutanen al-ansar kuma amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi dur a cikin unguwanni na'am
wa man ta'awwala
bari mu ji misalin da ya kawo
cewa laraba ba sa cewa in ka shiga gida kada ba wa to a sai ya shiga amma ya shiga gida a bashi kamar yin sa abubuwan da amma sunan a misalin da aka kawo lafazi ɗaya tun da yana daukan ma'anoni ne masu kamance shi ne
kuma ma lafazin daban ne hatta yathurna da idza tataharna duk da yake asalin su in akai al-ishtiqaq mai zurfi zai zama to duk daga at-tuhur ne amma masajir din sun saba at-tuhur da tatahhur akwai bambanci tsakanin su akwai ziyadatul lafz kuma ziyadatul lafz ta rudu ala ziyadatul ma'ana eh shine saboda haka wannan amma ka nemo kuma ka ji dai raddin shi nan ibnu rushd ya taimaka ma hanafiya ya musu raddi ya ce laraba ba sa fadan wannan a cewa ba za su ce la tuti fulanan dirhaman hatta yadkhul an-nar hatta yadkhul ad-dar fa idza dakhala al-masjid fa atihi dirhama wannan zai zama to akwai rakaka a ciki ya ba ma hanafiya ya taimaka musu akan malikiya na'am
wa man ta'awwala qawlahu ta'ala
wanda ya fassara fadin Allah ta'ala
wa taqrabuhunna
kada ku kusance su har sai sun yi wanka
ala annahu an-naqa
cewa yana nufin kan cewa an-naqa tsarki ne
wa qawluhu
kuma fadin sa
fa idza tataharna
idan suka yi tsarki
ala annahu al-ghusl bil ma'a
akan cewa wanka ne da ruwa
wa huwa bi manzilati man qala
shi matsayin sa kamar matsayin wanda yace ne
fulanan dirhama
kada ka ba ma wani dirhami har sai ya shiga gida amma to dan haka to amma idan ya shiga masallaci ka ba shi dirhami
wadalika gair mafu
wannan ko ba abun fahimta bane a zancen larabawa
illa an yakuna hunalika mahzuz
sai dai idan akwai lafazi da aka shafe shi yadda zai zama to abinda ake kaddarawa na zancen
wala taqrabuhunna
kada ku kusance su har sai sun yi tsarki kuma har sai sun yi tsarki daga jinin haila kuma sun tsarkake kansu
fa idza tadaharna
to idan suka tsarkake kansu
tuhunna min haythu
to sai ku zaike musu daga inda Allah ya umarce ku
wa fi taqdir hadha al-hadf
a cikin kaddara wannan lafazi da aka shafe
bu'dun
akwai nisa na faru saboda
bu'dun
amma wala dalila alayhi imma
to
fi taqdir hadha al-hadf bu'dun
bu'dun
ma ay wata ila da iya yiwa
budin kawai kuma ba ku amma ce yake
nan na'am wa fi taqdir hadha al-hadf bu'dun ma zai iya yiwa bu'dun ma din ne amma wannan alif din to mu karanta shi bu'dun ma mu gani wannan inda bu'dun ma da saukin fahimta na'am
wala dalila alaihi
babu kuma dalili akan wannan taqdiri
illa an yaqula qa'il
sai dai idan mai fadi ya ce
zuhur lafzin tatahhur
abinda lafazin tatahhur yake wato yake bayyana a cikin ma'anar wanka shine dalilin akan sa
lakin hadha yu'ariduhu
sai dai kuma abinda shi ma wannan zai yi karo da shi
zuhur adam al-hadf fi al-aya
shine rashin samun al-hadf a cikin ayar shi ma zahiri ne shi ma dalil ne
fa innal hadf majaz
domin hadf majaz ne
wa hamlul kalami ala alhaqiqati azhar
kuma ka dauki magana akan hakikanin ta shi yafi bayyana
min hamlihi ala almajaz
bisa ka dauke ta akan majaz saboda haka akowanne akwai taqdir idan suka yi taqdir wannan taqdir din shine khilaful asl in kuma suka yi canza ma'anar tatahhur suka bashi ma'anar zuhur a cikin al-iqtisal to sai dai kuma sai sun yi wannan taqdir din su kuma to su kuma hanafiya sai su ce to ai wannan taqdir din khilaful asl na'am
wa kadhalika farzul mujtahid hahuna
haka zalika ma abinda yake farilla akan al-mujtahid a wannan waje
idan tahabi nazarihi ila mithli hadha al-mawdi'
idan wato binciken sa da tunanin sa ya tuku ya zuwa ga irin bigire irin wannan
anyi wazina baina adh-dhahiraini
sai yayi muwazana ya auna tsakanin abubuwa da suke da zuhuri a cikin ma'ana
fama tarajjaha indahu
abinda ya rinje gare shi a tsakanin wayannan zahiran guda biyu
amila alaihi
sai akan dayan sai ya aiki da shi
wani bi zahirain
to abinda nake nufi da lafuzza guda biyu zahirai
an yuqaisa baina dhuhuri laf
yayi kiyasi ya gani lafazin fa idza tatahharna a me yake zuhuri
ittisal bil ma'i
a ce cewa yayi zuhuri a cikin wanka da ruwa
wa zuhuri adam al-hazf fi al-aya
da kuma abinda yake rashin bari mu jira ni hikaya Allahu akbar Allahu akbar
kuna
to haka nan abinda yake farilla akan al-mujtahid abgire irin wannan
idan ta habi nazarihi ila mithli hadha al-mawdi'
idan idan tunanin sa ya tike ya zuwa ga irin wannan bigire
anyi wazina bainal zahirain
yayi muwazana tsakanin wato abubuwa da suke zahirai na ma'anonin nan guda biyu
kuma ta rajaha indahu min huma
to daga ciki wanda ya rinjaya gare shi akan dayan sai aiki da wanda ya rinjaya gare shi din abinda nake nufi da abubuwa guda biyu da suka samu zuhuri
an yuqayisa baina zuhuri lafzi
sai ya duba ya gani zuhurin bayyanar da lafazin fa idza tatahharna yayi a cikin yin wanka da ruwa da kuma bayyanar rashin yin hadfu a cikin ayar
in ahabba an yahmila lafza tatahharna
in yaso ya dauki lafazin tatahharna a bisa zahirin sa na annaqa in yace ya dauke shi akan zahirin sa min annaqa kaga sai yayi takdirin hadf
fa ayu zahirain kana indahu
to kowanne ne ya furinjaya gare shi sai yayi aiki da shi
ani
ina nufi
ma Allah ya kaddara fil ayati hadfan
ko dai ya kaddara cewa babu ko dai ya kaddara cewa akwai shafiya a cikin ayar ya dauki lafazin fa idza tatahharna akan wato tsarki daga jini ko kuma ya kaddara cewa akwai hadfu a cikin ayar sai ya dauki lafazin fa idza tatahharna akan wanka da ruwa ko kuma ya muqiyasi akan fa idza tatahharna zuhurin sa a cikin al-iqtisal wanka kuma lafazin yatuhurna yana zahiri akan tsarki daga haila
fa ayyun kana indahu azhar aidan
ko wanne ne kuma daga cikin su ya zamanto yafi bayyana gare shi
sarafa ta'wilan lafzi thani lahu
to ta'wilin daya lafazin sai ya sarrafa da shi ya zuwa gare shi dan duk wanda yace zuhur ne to dayan wanda ba zahiri ba dole sai yayi masa ta'wili
wa'amila ala annahuma yadullani fil ayati ala ma'na wahid
ya aiki akan cewa a cikin ayar suna nuni ga ma'ana guda daya ina nufin
imma ala ma'na al-naqa
imma akan ma'anar tsarki daga jini
wa imma ala ma'na al-iktisal
ko kuma a ma'anar yin wanka da ruwa
wa laysa fi tiba'i an-nazar
baya daga cikin wato dabi'a ta wato a irin tunani na fiqihu
an yantahi fi hadhihi al-ashya'i
ya tuke a cikin waɗannan abubuwa sai ya zuwa ga abin da yafi wannan dan haka kai tunani a kansa a cikin kwatankwacin irin wannan halin ne yake daidai a ce
kullu mujtahidin musib
kowane mai ijtihadi daidai yake fada daidai yake
amma
itibar Abu Hanifa da yayi itibarin mafi tsawon haila a cikin wannan mas'ala wannan da'if ne ibn wato ya yaba kansa sosai Ibn Rushd rahmatullahi alaihi da yace wai ba zai yi ka tike zuwa ga akthar min hadha ba domin akwai wadansu fuskokin alal misali akwai qira'at qira'ar hamza faina fa hatta yatahharna wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa atuhunna kaga duk abu daya akan wanka din
ya
karfafa malikiya ras saboda haka ba wai kawai wannan annazar a cikin adh-dhawahir din bane da ta'wil kamar yanda shi Ibn Rushd yake faɗa akwai waɗansu abubuwa qara'in kharijiyya daga ciki akwai kamar mabhasin qira'at wanda shi ma zai taimaka shi sani sauri na budo na ga at-tahrir na Ibn Ashur saboda ya zo bayan su zai bibiye su ya warware abin da suka kulla تو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك